This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci yau Alhamis 1 ga watan Agustan shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Sarkin Hashim Gumel muke muku lalle marhaban a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kabari da Chadi. Karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Sarkilu da kanin labaran duniya.
Jama'ai a jihar Borno Najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu, sannan akalla 20 suka jikkata bayan wani harin bom da ya tashi a wajen sayar da shayi a yammacin Laraba. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniyeh a yau Alhamis, wanda kisansa a Tehran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin. Daga nan za a ji cewa ƙasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin ƙasar Morocco na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai.
Karin labaran duniyar kenan. A Najeriya a yau ne aka fara gudanar da zanga-zanga nuna korafi kan matsalar tsadar rayuwa da ƙasar ke fuskanta, inda za mu kawo muku rahotanni daga wasu biranen ƙasar kan yadda wannan zanga-zanga ta wakana. Ko me hukumomin kasar ke cewa dangane da zanga-zangar da kuma batun cire man tallafin man fetur da suke korafi akai?
Wannan ina ganin babu ma amfanin wannan zanga-zanga da shi tallafin man fetur aka bai da kasani wani al'amari ne mai wuyan gaske.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin, inda za mu leƙa har jihar Neja, inda rahotanni ke cewa an samu asarar rayuka yayin wannan zanga-zanga. Za kuma mana afuwa domin yau za mu jingine shirin lafiya uwar jiki saboda rahotannin da muke tafi da su kan wannan zanga-zanga, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Jama'ai a jihar Borno Najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu, sannan akalla 20 suka jikkata bayan da wani bom ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi a yammacin Laraba, wanda shine hari na biyu a 'yan makonnin nan. Jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bom din ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen Kawuri, mai tazarar kilomita 50 daga Maiduguri babban birnin jihar Borno, inda jami'an suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani. Jami'ai sun ce an dasa bom din ne, amma ba harin kuna bakin wake bane, babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin, amma kungiyar Boko Haram da abokan hamayyarsu, larin daular kungiyar ISWAF, duk sun kasance a Borno. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida, hukumomin Najeriya na iya aiwatar da doka hana zirga-zirga da kafashin gandu ababen hawa ko kuma matakan hana fita a cikin matakan gaggawa da za a iya dauka kan lamarin. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniyeh a yau Alhamis, wanda kisansa a Tehran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya halarci jana'izar tare da sabon shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian. Haniyeh ya kasance a Tehran don rantsar da Pezeshkian, kuma Hamas ta ce za a binne Haniyeh a ranar Juma'a a Qatar, inda ya kasance. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken bai ce ufan ba kai tsaye kan harin da aka kai a jiya Alhamis, wato a yau Alhamis, a lokacin da ya ziyarci Mongolia, sai dai ya kira da a kwantar da hankula a yankin gabas ta tsakiya. Sakataren jirgin na Majalisar Dinkin Duniya Tony Guterres ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa kisan Haniyeh da kuma kisan da Isra'ila ta yi wa kwamandan ƙungiyar Hezbollah a Beirut suna wakiltar wani mummunan tashin hankali na tashin hankula a yankin.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. Yayin da a Najeriya aka shiga rana ta farko da aka fara gudanar da zanga-zangar nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga a ƙasar, rahotanni na cewa zanga-zangar ta gudana a sassan ƙasar da dama. A Abuja babban birnin ƙasar, rahotanni sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdulrauf ta aiko mana.
Yan mamuna wannan abin ya saboda ku gani ku tabbata cewa al'ummar mu na da haƙin kai. masu zanga-zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban ƴan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya Abuja, Kaduna, Nasarawa, Sokoto, Kano, Adamawa, Bauchi, Jigawa da dai sauransu suka hada kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki. Abubakar Yahaya, dan asalin jihar Katsina da ya fito zanga-zanga dandalin Eagle Square, ya bayyana cewa
sunana Abubakar Yahaya, ni dan Katsina ne originally, amma na zauna Abuja na aiki yankin nan. So naga ya dace in fito don nuna ku kana ka abin da ke faruwa. Sai ya dawo da subsidy, wannan wahala ya rabu, mai yayi tsada, sa transport yayi tsada, abinci yayi tsada, mutane ba suna cikin yunwa. Tun sanan muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ce kar mu yi protest a nan mu je National Stadium. To da wata kotu je ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium. To ganin su nan bai razana mu ba, dan duk wanda yake fighting al'umma bai damu ba, ko da sun kama mu ko sun malauna ba, ko na su tasu suka fi bala'i, kin ji ma suna harbi. So ba wani abu bane a yau aka saba ba.
Mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan yan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga-zanga a dandalin Eagle Square, kamar yadda za ku ji a bakin su.
Sunana Hajiya Aisha, mazauniyar Abuja. Mun fito zanga-zangan nan karfe 5:30, kuma abubuwan da muka gani ana watsawa mutane tear gas ba abin da bamu gani ba yau dinnan. Mu ko muna yin wannan zanga-zangan ne saboda talaka, saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga-zanga. Kuma su gwamnati da aka basu wannan kudin subsidy su fito da shi su ba manoma taki, su tallafa wa ƴan business. Kuma mu kan mu mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na National Assembly ba, saboda haka akwai need na constitutional amendment. Su kuma police su san cewa mu ƴan kasa ne, muna da iyancin da za mu yi zanga-zanga.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a yau ne ranar farko na zanga-zanga, kuma ni dama tun farko na yi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga-zanga. Turawa suka cewa a hungry man is an angry man, kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen African nan da suke kusa da mu. Ya kamata a ce ya zama izina a gare ku, talaka wannan sun fi ku yawa, ku da kuke jin daɗi sun fi jami'an tsaro yawa. Idan suka tashi abun ba zai kyau ba. Na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin ƴan Najeriya, both Musulmai da Christians. Ai to matan da kika ga wannan lokacin sun bujurce malaman, wallahi tura ce ta kai bango.
Shi ma masani a fannin tsaro Manjo Mustafa Salis mai ritaya ya ce
jama'a sun fito tun karfe 6:08 na safe zanga-zanga na lumana, tun daga stadium aka taku aka zo hannan Eagle Square, amma daga zuwa wajen ƴan sanda tun karfe 11:00 zuwa ya daga su har ba wa mutane ba tare da zaddawa ba. Mutane gashi wasu sun ji ciwo, wasu su da yawa, kuma suna nan numfashin sai na neman a dauke a haka ji ake kokarin a tsara su sai sun zo, amma mutane sun tsaya zaga ma cewa sai sun yi abin da kundin mulkin kasa ya tanadar musu wanda shi da zanga-zanga na lumana. Hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne, har da sojoji za su shigo da mota ta APC cikin jama'a wayo koran mutane suke. Tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa, saboda haka wannan ba zai sa mutane su danye daga tun wannan kwana 10 a filin da aka tanada ba. Babban bukata maganan dawo da tallafi, na biyu harkar kuɗin electricity, na uku harkar tsaro a ƙasa, yadda ake ɗiban mutane kamar kaji a ko'ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke kokarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna wanda ba su fi ƙarfin shugaban ƙasa ba.
A yanzu dai zanga-zangar ya fara ɗaukar salon ƙona ofis-ofis, fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan ƙasar daban-daban. Lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga ƴan ƙasa kafin abin ya rikiɗe zuwa ga yanayin da ba a fata. Duk ƙoƙarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan da za a ɗauka a wannan yanayi. A yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura, ganin yadda muka kira ta wayar tarho da aika saƙon karta kwana ba mu sami martani ba. Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, nan gaba kaɗan za mu leƙa birnin na Kano domin jin halin da ake ciki game da zanga-zangar. Amma halin yanzu ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugabannin kasashen Poland da na Jamus sun san koyar da kawunansu ga kiɗan manyan gangunan soji yayin da ake bikin karrama ƴan sandan da Jamus ya yi wa kisan ƙare dangi a lokacin yakin Warsaw a shekarar 1944, a daidai lokacin da ake cika shekaru 80 da ɓarkewar boren da bai dace ba. A daidai lokacin da ƙasar Poland ke bikin wannan rana, labari ya bayyana cewa ita ce ta tada ƙayar baya mafi daɗewa. Babar Sowa mai shekaru 106 ta rasu da safiyar ranar, hawa kuma waɗanda suka tsira kaɗan ne suka rage don halarta bukukuwan. Abin tunasarwa ne mai raɗaɗi na shuɗewar sadakarwar yaƙin duniya na biyu wanda ya bari. Daga baya birnin zai iya cik sai ƙarin jiniya ta nuna girmamawa da tunawar tashin hankalin. Taylor Swift wacce ke kan gaba a kaso na farko na kiɗe-kiɗe guda uku da yammacin Alhamis a Warsaw ta gargaɗi goya bayanta a shafukan sada zumunta da kada su firgita lokacin da suka ji karin jiniya. Mutane da yawa sun yi tafiya mai nisa don zuwa kallon bikin tunatarwar. Kasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin kasar Morocco na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai, inda ta sauya matsayarta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin kasashen da ke goyon bayan Morocco yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Dinkin Duniya ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aike wa Sarki Mohammed na shida, ya kira shirin da Morocco ta gabatar a shekarar 2007 na baiwa yankin iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. Wannan sauyin da ya yi kace-kace da ƙungiyar Polisario mai fafutukar samun ƴancin kai, wadda ta shafi shekaru da dama tana ikirarin cewa ita ce halittacciyar wakiliyar ƴan asalin yankin Sawari. Matakin na Morocco dai ya da wuya ya sauya muhimmin ginshiƙin rikicin, amma zai iya ƙara zurfafa alaƙar Faransa da Morocco, wadda ta daɗe tana zarginta da jan iyakokin ƙasashen tura mulkin mallaka da take ganin su ne tushen rikicin. Faransa ta yi ishara a farkon wannan shekarar cewa a shirye take ta saka hannun jari a ayyukan Morocco a yankin da ake takaddama a kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, ɗaruruwan matasa ne suka bazama a kan tituna domin bin sahun sauran yankunan ƙasar wajen gudanar da zanga-zangar da ake kan tsadar rayuwa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Tunda sanyin safiyar Alhamis ɗin nan ce matasan kungiya-kungiya suka fantsama titunan birnin Kano ɗauke da kwalaye masu ɗauke da sakonni ga hukumomin Najeriya dangane da halin matsi da al'umma ke ciki. Daya daga cikin waɗanda suka shugabanci kungiyoyi da rukunin matasa daban-daban da suka fito zanga-zangar na cewa
sunana Kabiru Said Muhammad, muna cikin jagororin wannan zanga-zanga ta lumana da al'ummar Najeriya suka shirya. Mu dai buƙatar ga gwamnatin tarayya shine muna buƙata ta dawo mana da tallafin mai, ta bude mana iyakokin bodojin Najeriya, sannan kuma muna so ta samu mana tsaro.
Shi ma wannan matashi da ya kasance cikin ayarin masu zanga-zangar ya ce,
Eslawan, na fito ne domin in nuna bakin ciki na da game da abin da yake faruwa a ƙasar mu ta Najeriya, musamman kamar a ce rashin tsaro. Kaga rashin tsaro din nan shi ka mana yunwa.
Wanda yake zanga-zangar ta fara cikin yanayi na limana kamar yadda aka yi mata take, amma daga bisani wasu daga cikin matasan sun yi yunkurin kai farmaki kan kadarorin gwamnati da manyan cibiyoyin hada-hada. Duk da cewa jami'an tsaro sun ba da kariya ta musamman ga muhimman wurare da cibiyoyin, baya ga haka matasan a wasu lokuta a yayin zanga-zangar sun yi kokarin kwace wayar hannun mutane. A jihar Jigawa kuwa, duk da cewa an gudanar da zanga-zangar a manyan garuruwa da biranen jihar irin su Birnin Kudu cikin limana, amma 'yan sanda sun harbi 'yan zanga-zangar a daura da gidan gwamnatin jihar a Dutse.
Daya daga cikin 'yan sanda na ce, "Don Allah, na roke ku da Allah, ni an turo ni in wani canan abin nan yana neman ya fice zaman lafiya, kar a yi husuma, don Allah ku yi haƙuri." Sai daya kalle ne ya ce, "Madan ki matsa ko mu harbe ki." Sai na matsa na ci gaba da tafiya, suna watsa tiya ga yara na ɗauka na mayan musu, suna ba ma yi ba ma yi. Can da suka ga haka kuma sai suka fara harbi. Suna harbi nan yara na gudu, suna dawowa su gudu su dawo. To da haka fa abin ya kai ga har aka harbi yaro ɗaya a nan gaban gidan gwamnati.
Hajiya Maryam Usman kenan babbar jami'ar kungiyar 'yancin bil'adama ta International Human Rights Advocacy. Kazalika jami'an tsaron na Jigawa sun harbi wani matashi a garin Shuwarin na kan babbar hanyar Maiduguri zuwa birnin Kano, al'amarin da ya harzika matasan da ke zanga-zangar.
Zanga-zangar ce ga yana mutan Shuwarin mun fito kuma da kwarkwatar mu. To abin da dai fa karawa abin tsamari sakamakon an harbi wani yaro ne guda ɗaya a kafa, yan sanda ma'aikatan tsaro. To ni Shuwarin tace samu ita ma bata san nan cewa yaro dai ya fito neman yancinsa kawai an harbi.
Amma kakakin 'yan sanda na jihar Jigawa DSP Shisu Lawan Adam ya ke gaskata wannan lamari amma bai musanta shi ba.
ba ya ga sun dutsa ki abun ba kusan duka faɗan da jiga ne idan har an samu wannan incident ai za a faɗa amma ni a halin yanzu muna karɓar report ne muna har hadawa kuma idan mun gama na tabbata zamu ga ɗan jarida cewa ga halin da ake ciki
yanzu a lokacin hada wannan rahoto waɗanda aka harba din na ci gaba da karɓar magani a asibiti yayin da a Kano kuma ofisoshin gwamnati da cibiyoyin hada-hada ke ci gaba da kasancewa a rufe inda a hannu guda kuma matasan na ci gaba da wannan zanga-zanga wanda suka sha alwashin kwashe kwanaki 10 cin suna yin ta Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kuri kai tsaye muna tare da abokiyar aikin Mahmud Kurin wato Baraka Bashir wacce za ta mana karin bayani kan zanga-zangar ko kuma halin da binnin na Kano ke ciki Baraka kina tare da mu
eh assalamu alaikum ina tare da ku
wa alaikum assalam to wani hali ake ciki a binnin na Kano a yanzu
to a halin da ake ciki dai daman tun da safe yau da muka wayi gari duk kaman yanda abokin aiki ya faɗa duk ma'aikatu shaguna ko ina a rufe yake ko da muka fita fasatattun matasa an zaka gansu da barandamu ne da karafuna ne wasu kuma sun rike wannan takarda kowanne da rubutu a jikin sa na abubuwan da suke bukata ko da muka dausa daman da zumma akwai kungiyoyi 10 da suka yi hadaka wanda suka za su jagoranci zanga-zanga a nan jihar Kano a dangi to ko da muka fito kafin mu isa nan wajen abun ba dama ne ana ta kone-konen tayoyi matasan sun fusata ana ta kalamai marasa daɗi waɗannan haɗakan ƙungiyoyin guda ma ba su da yanda abin ya hargitse sun kasa gudanar da
talata jami'an tsaro suke a daidai wannan lokaci da ake ta waɗannan abubuwa da
akwai jami'an tsaro amma ba su da yawa gaskiya matasan sun fi jami'an tsaron yawa mun gan jami'an tsaro tabbas amma ba su yawan da za su iya hana waɗannan matasa abin da bai dace ba kuma gaskiya an fafasa shagunan mutanen da basu gani ba an kwance an sai musu sata irin ma'aikatu da shaguna haka zaka ga matasa suna kwance suna kujeru talabijin kwamfutoci duk waɗannan da ido na naga matasa suna sakewa suna gurguje
a gurguje wani hali birnin na Kano ke ciki a yanzu halin da ake ciki
to a yanzu dai abin ya rikici ya fi ma na safiya tunda har ta kai ta kawo matasa suna zagaye masallaci su jira idan kun fito daga sallah da makamai a hannunsu kowa sai dai su ce ka miƙo wayarka su karɓa su yi gaba
to mun gode kwarai Baraka Bashir za mu sake tuntuɓa ki idan lokaci ya ba mu dama wakilinmu kenan a birnin Kano Baraka Bashir to a can jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aika mana da wannan rahoto da zaku ji kan zanga-zangar
zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka nuna ya samu karbuwa daga wajen matasa da suka fito da kwalaye masu rubutu a jiki da suke bayyana rashin jin dadin su kan tsadar halin rayuwa Muhammad Ali West shine shugaban kungiyar Civil Liberty Organization shehar arewa maso gabas na hira da shi ta taho kan yadda aka gudanar da zanga-zangar a rana ta farko
to sunana dai Muhammad Ali Wayes chairman na Civil Liberties na arewa maso gabas to fitowa na yanzu dai ina zaga cikin gari na ga wasu gungun matasa da suka rubuta a takardun suna cewa adalci muke so adalci muke so suna wucewa dai akwai dan tsoro na fita kamar masu aikin akaba aikin ma keke na ce da sauransu duk kowa ya zauna a kofar gida wasu sun zauna a gida makarantu kuma kamar nan a Gombe an rufe saboda kada ya kawo wata fitina a gaskiya matasa sun fito maza da mata kwansu da gwargwatansu amma an samu yan fata gari da suke dan cire buga wasu abubuwa billboard yan sanda suna jefa musu siyasa so kaga akwai dan matsala ke kan amma dai an ga tsakani yan sanda suna jefa siyasa saboda su kun taba irin billboard na gwamnati da zan da wasu wurare dai kadan amma dai an taru a wajen Gamma House ne suke irin wannan wajen Bima Lodge nan
ya kake jin rahotanni a sauran jihohin da suke karkashin ka
a Borno ma su ma suna irin wannan abubuwan matasa sun fito su ma suna dan har tabu da jami'an tsaro haka ma Bauchi matasa sun fito suna abin da yan sanda suna biyan su ma suna dan shi ayi nan to abubuwa dai suna kan abin nan sai dai tsaro ne a yaduwa
to wannan shine rana na farko ya akwai kwanaki 10 da za a yi ana yi ya kake ganin
abin da ake tsoro.
To kamar yadda abubuwa za ku kasance kamar ba da goni mataki ba, abin ba zai yi kyau ba.
Kuma matasan da suka fito don gudanar da zanga-zangar sun bayyana abubuwan da ya faru a lokacin da suka fito don gudanar da zanga-zangar.
Ina fita na ga yadda zanga-zanga take buka take gudana, al'umma sun fito iya fitowa. Duda ma wasu ba su gama fitowa ba, wasu suna kokarin fitowa ne yanzu. Akwai inda na ga har hukuma suna buga musu tiyagas. Don nima na ga tiyagas. Ina neman yancin mu ne. Dan zalincin da ake mana yayi yawa. Yin waye kace mutane yake. Yanzu aka tafi dama ta kare a cikin garin Gombe. Mun tafi zane da dubu goma yake da shi. Ta fara ga zalincin da muna furci da hayyan jama'a da ke talakawa yin waye kace su yake. Kuma ba haka mun fito muna neman yancin kanmu. Ana ta buga mana tiyagas. Wannan kaga gwamnatin nan ba gwamnatin adalci bane. Muta sauka kawai mun muna so kawai a ga mana subsidy da mu su rufe sauki subsidy a mera kasai mun da subsidy man nefa da wuta da asibiti da makaranta ya an talaka lu ga a kai ga makaranta ba ba samu a shiga
yana umar abdurrashid da yanayin gombe muna bukatar a ci da mana subsidy a sauke mana wuta wannan din farashin wuta shine kawai ba da za a yi ana zuwa mutane suna shan wahala suna cikin tsaro suna san inda suke a yanzu suna cikin dadi suna jin wannan muranan muna shan wahala yawa an zo muna zanga-zanga na lumana ana wata mana tiyagas ba wanda muke tsoro a duniya na rantsi Allah sai ubangiji kan mu zanga-zanga ta bamu alheri shine yawa ta bamu alheri ko kuma in ba za su iya wasu sau ba
sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura. Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida kai Abdulwahab a jihar Neja dake tsakiyar arewacin Najeriya rautani na cewa an samu asarar rayuka yayin da matasa su ma suka fita wannan zanga-zanga. Kuma kai tsaye muna tare da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga Birnin Minna. Mustapha kana tare da mu?
Ina jin ko Haji Mahmud Lado.
Yawa to wani hali ake ciki yanzu a nan yankin jihar ta Neja?
Eto a halin da ake ciki a nan Minna dai babban birnin jihar Neja gaskiya lafiya lau babu wata matsala. Amma inda aka samu matsala har ma da asarar rayuka shine yankin Sulaja wato karamar hukumar Sulaja da kuma karamar hukumar Tafa. Wanda yake dama suna da iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya.
Kamar mutum nawa aka ce sun rasu a cikin waɗanda aka ce sun rasa rayukan nasu?
To rahotanni dai da na tattaro daga wannan yanki ya nuna ya zuwa yanzu mutane takwas ne aka ba da labarin mutuwarsu. Wani shugaban al'umma ma da nazanta da shi a wannan yanki na Sulaja ya ce dukkaninsu sun mutu ne a sakamakon harbi daga jami'an tsaro. To sai dai zantawar da muka yi da ita kwamishinin yaɗa labarai ta jihar Neja ta ce a hukumance yanzu mutanen da suka tabbatar da mutuwarsu shine wato mutane biyu. Sai dai kuma a can karamar hukumar Tafa masu zanga-zangar sun auka wato sakatariyar karamar hukuma inda suka lalata kayayyaki da kuma ainihin kwamfintoci da suka lalata a bangaren tattara kudaden haraji na ita wannan karamar hukuma.
To kamar yanzu za a iya cewa abubuwa sun lafa koko dai ya yanayin wannan yanki yake?
A kawo yanzu dai bayanan da na samu gaskiya al'amura sun lafa kura ta lafa. Kamar bayanai da ke fitowa daga yankin na Sulaja ma mutane sun dan koma harkokinsu na yau da kullum.
To mun gode Mustapha. Wakilinmu kenan Mustapha Nasiru Batsari a yankin jihar Neja. To in Najeriya mazauna nahiyar Turai da hankunansu su ma suka karkata kan halin da ake ciki a Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da zanga-zangar adawa da matsalar ta tsadar rayuwa da aka fara a yau. Daga birnin Bon ga Ramatu Garba Baba da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan zanga-zanga da saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa. Shi yasa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba su yi hakuri musamman ma matasa a yi hakuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fada wannan abubuwa an samu an yi su saboda su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi. Kuma zan baka misali na farko kaga misalin wato kudin makaranta da ke ya zama matsala ga yawancin iyaye musamman masu karamin karfi. Gwamnati ta ce babu wani dan talaka ko kuma mai karamin karfi wanda zai za a ce bai iya zuwa makaranta ba saboda ya kasa biyan kudin makaranta. Gwamnati ta dauke masa wannan nauyi na farko kenan. Na biyu, akwai wannan shiri na NTT wato na technology transfer din nan da ana sa ran matasa kusan miliyan 3 za su samu su shiga cikin wannan shiri. Ana ga an fara shi domin a samu wato a cikire yaran nan wanda suke yawo kan titi su dawo suna da wani abin da suke yi. Na uku kuma akwai wani shiri da ake wanda an kusa kammala duka tsare-tsaren waɗanda wanda ma'aikata wato matasa waɗanda sun riga sun gama makaranta sun yi har NYSC wato bautan ƙasa kenan ba su kuma samu aikin yi ba. To akwai shirin da gwamnati ta dauko yanzu ana kammala shi wanda za a samu wani abu kamar Allah da za a rika ba su wanda za su rika dan amfani da shi kafin aiki ya samu.
Babban abin da yawancin masu shiga wannan zanga-zanga ke cewa shine a dawo da tallafin man fetur. Shin kuna yin abin da ya kamata kuwa?
To shi din da tuman fetur a kamar da ka sani wani al'amari ne mai wuyan gaske. Na farko dai shi fetur din nan shi kanshi danyen fetur din nan in ka cina a shigowa ake da shi kuma akan saye shi ne da kuɗi wato dala da wato kuɗin waje. A yanzu haka kuɗin da ake shigowa da shi babu yadda za a ce wannan kuɗin ya iya wato zama yadda za a ce an rage wannan kuɗi. Kuma duk wata gwamnatin tarayya tana kashe kuɗi matuƙa wajen tabbatar da cewa an samu wannan wato mai an samu yalwan mai banda kuma an samu yalwan mai an tabbatar da cewa an samu kudade da za a amfani da su wajen kiwon lafiya wajen gina makarantu wajen gina hanyoyi da kuma sauransu. To in aka ce kawai a je a ce kuma a koma ma tallafin da ai wasu mutane tsararru kawai ke samun abincin gaje wannan abun kuma duk yawancin man da ake shigowa da shi misali ana shigowa da lita biliyan 2 kowane wata na mai ana cire tallafi sai koma biliyan 1 kenan da wannan biliyan 1 ina yake zuwa ina ake kai shi.
Da fatan za a mana afuwa ministan yaɗa labarin Najeriya kenan Muhammad Idris a hirar da suka yi da Sarfilu Hashim Gumel. Yanzu ga Sarfilin ya zo da labarai a takaice.
To a takaice, jami'ai a jihar Barnan Najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu sannan akalla 20 suka jikkata bayan wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi a yammacin Laraba wanda shine hari na biya ƴan makonnan nan. Jami'an tsaron da na gwamnati sun ce tashin bam din ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen Kawar mai tazarar kilomita 50 daga Maiduguri babban birnin jihar Borno. Inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniyya a yau Alhamis wanda kisansa a Tehran ya ƙara fargabar barkewar rikici a yankin. Jagoran juyin juyi halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya halarci jana'izar tare da sabon shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian. Shugabannin ƙasashen Poland da na Jamus sun sunkuyar da kawunansu ga kiɗin manyan gangunan soji yayin da ake bikin karrama 'yan sandar da Jamus ta yi wa kisan ƙare dangi a lokacin yaƙin warsu a shekarar 1944 a daidai lokacin da ake cika shekaru 80 da ɓarkewar boran da bai dace ba. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta wajen jerin wato gajerin ƙasashen da ke goyon bayan Maroko yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aike wa Sarki Mohammed na shida ya kira shirin da Maroko ta gabatar a shekarar 2007 na baiwa yankin iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. Wannan sauyi da ya yi kace-kace da ƙungiyar Polisario bai haifar samun 'yancin kai.
To rahotannin da muke samu daga Kano na cewa an saka dokar hana fita a birnin da kewaye. Za mu kawo muku ƙarin bayani a shirin gudanar idan Allah ya kai mu ciki har da rahoton na Ramatu Garbawa ba daga birnin Bonn wato Jamus. Masu haruwa baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya za mu kawo muku ƙarshen shirin. Za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumudumunsu kan al'amuran da ke faruwa musamman kan zanga-zangar ta Najeriya. Amma da Twitter da Instagram da ma YouTube duk ku shiga za ku samu labarai da dumudumunsu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da Julie Lathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin ni Mahmud Lalo nake cewa a huda lafiya.